Idan za a yi tunawa dai a ƙarshen makon da ya gabata ne jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Bauchin ta gudanar da zaben fidda gwani don yin takarar kujerar gwamnan jihar da aka zaɓi tsohon sakataren gwamnatin jihar Barista Kashim Ibrahim a matsayin wanda zai yi takara. Amma sai gashi ana ƙasa da sati guda da gudanar da zaben fidda gwanin wanda aka zaɓa wa Barista Ibrahim Kashim ya ce ya ajiye wannan takara don ƙashin kansa. Kuma gwamna mai ci Sanata Bala Abdulkadir Muhammad shi ne zai takara kamar yadda kakakin jam'iyyar PDP ɗin a jihar Bauchi Yanuwa Zainab Bari ya shaida mini a hira ta da shi ta taho.
Saukansa dai ya sauka ne don ƙashin kansa.
Don ƙashin kansa babu wani tursasawa?
A babu wani abu.
To ba
ya sauka don ƙashin kansa. Wannan shi ne dalilin da ya sa ita jam'iyya take ƙoƙarin ta sake zaɓe domin ta maye gurbinsa.
Ko sun takara da suka gwada niyyarsu shiga wannan takara neman kujerar gwamnan jihar Bauchi.
To a yanzu dai su al'ummar jihar Bauchi kamar yadda ka sani shi gwamna mai ci yanzu saboda irin ayyuka da ya ɗauko al'ummar jihar Bauchi ta yi ca akan cewan sai ya dawo ya tsaya wannan takarar gwamna. A yanzu dai akan wannan muke.
Dama ana raɗe-raɗin cewa shiri ne kawai domin saboda shi wannan ya rike masa kafin ya dawo idan ta yi ruwa rija in ko bata yi ba masai.
Eh to ka san shi da yake waje duk abin da ya faɗa ra'ayinsa zai faɗa. Amma su al'ummar jihar Bauchi da kuma mu shugabannin jam'iyya mu mun san ba shiri bane. Wannan dai abu ne da Allah ya shirya kuma abin da Allah ya shirya babu mai canja shi.
To sai dai kuma a gefe guda masu nazarin harkar siyasa sun ce ba sa mamakin faruwar hakan digi bagiro ne kamar yadda 'yar siyasa Hajji Aladi ta shaida mini ta wayar tarho.
Dama ai ba wani mamaki, ai manuniya ta nuna dama digi bagiro ne ba gaskiya ba ne. Ya tafi wani kamfen din ne na neman dala da kuma ya dawo kan gaskiya. Dama Barista Kashin ya ce zai neman gwamna ne, bai ce zai nemi gwamna ba. Akwai wani ɗan takara ne da ya fito a PDP ba kowa ai. Wannan dama kowa ya sani ai, haka ce za ta faru.
To halin da ake ciki kuma ‘ya’yan babban jojin Najeriya Ibrahim Tanko Muhammad su biyu sun samu nasarar zaben fidda gwani a shehar Bauchi ta Arewa inda guda ya sami nasarar zaben fidda gwani a matsayin ɗan majalisar wakilai a jam'iyyar PDP a yayin da kuma gudan ya sami nasara don yin takarar kujerar sanata a jam'iyyar APC. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Bauchi Yanuwa Zainab Bari ya tabbatar mini da nasarar da ɗan jam'iyyar tasu ya samu.
Wannan haka ne, lallai akwai shi Sani Ibrahim Antanko shi ne wanda jam'iyyar PDP ta zaɓa a matsayin ɗan majalisar tarayya wanda zai wakilci shirgiya da wannan, lallai haka ne.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.